أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار لازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأغواسي قلوب الأقدادي فريد داري على الإدلاك يا حتم لا تمني أبو يسعى قال إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جالنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بهذه لأهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا إهمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتعاد في بنظرة تاتي لنا بزفري اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله يوم زام شغابا دكاراتن littafin Shomar al-Futi insha Allah muna zama na 38 shafi 286 kenan alhamdulillah zam zai bambance ya shigar da mu cikin wani babi na ulum na wajen sanin bambancin menene abinda mazala ya bari na halifanci yace na barunku taratun fikum isnaini ma tamassaktum bihi lan tazallu a wani riwaya a wani gurin yana cewa taratun fikum saqalaini lanta billu ma tamassaktum bihima sune alkitabu was sunnatu alkitabu was sunnati abinda mazalla ya bari bayan sa wanda za su zama sune halifun Allah a bayan kasa sune kitabu was sunnatu rasulihi to wayannan sune abinda Allah madaukakin sarki ya bari ay manzo Allah ya bari to fa inna lil qur'ana nuzulan wa tanzilan shi qur'ani akwai sauka akwai ana saukarawa sauka yana da zarfu yana da mazarufu shi Allah ya saukar alqurani an riga an saukar kadma ba watan zilan ana saukarwa aikin sa ba zai kare ba layin kiyamati kaga nuzulan watan zilan har yau har gobe har Allah ya tada kiyama qurani ba zai fasa sauka ba saboda fannuzulu kad mada haka ne in an ce ya sauka madi ne ai wa tanzilu shi kuma tanzilu yana sauka baqin ila yawmi kiyamati har ranan tashi kiyama yana nan bambancin mutanen da zai sauko musu faminhum daga ciki akwai in aka sauka akwai abin da ke cikin wannan ilimin fahamun, akwai fahimta. Wa minhu ilhamun, akwai kuma ilhama. Wa minhu kashfun, akwai kuma kashafi. Wa minhu ilqa'un, akwai kuma ilqa'i, na isarwa, na saduwa, na gamuwa da abu. Wa min maqamul fahmi, a cikin fahimta, yadda za a fahimci abin da ke cikin Alƙur'ani, daga wannan fahimta ne a haza jami'a ahalal mazahibuhum, duk waɗansu masu mazhaba a nan suka karɓi mazhabarsu. Daga fahimta na fahimci kaza, saboda haka na fahimci kaza, na fahimci kaza, na fahimci kaza. To wannan fahimtar a nan ne duk waɗansu masu mazhaba suka fahimci mazhaba. Wa min maqami ma fawqahu, a sama akwai kuma abin da yake saman fahimta, akwai ilhami, akwai kashafi. Kaga yana saman fahimta. Kala bal arifina aw ba'd al akabiri, daga cikin manya sun ce la yakunu rajulu indana rajulan, a cikin mu namiji baya zama namiji, hatta yastakhraju min harfin wahid min al qur'an jami'a mazahibi, ba wanda zai zama namiji sai in a kowane harafi na Alƙur'ani zai cire dukkan abin da Allah yake nufi da mazhaba. Kamar alif, alif kamar lamun, kamar ba'un, kamar ha'un, kowane harafi sai ka iya cire dukkan mazahib. In ko ba ka zamo haka ba, to kai ba namiji ba ne. Kai ba namiji ba ne. Shi yasa a harafin ba Muhammad al-Mustafa al-Bakri mai salat al-Fati ya yi majalisi 2,200 da wani abu a digon ba, me Allah yake nufi da shi? Abinda ya yi yau gobe daban, jibi daban, gata daban. Kaga ba maganan fahamu ba ne, a ilhamu kashaf shi ne mafoko hukin. Abun Mawahibu Sha'arani ya fitar da wannan ilimin a cikin digon ba, ya fitar da ilimin da malaman Sham da Misra ba su yi idrakin sun san ta ina aka fitar da ilimin ba a lokacinsa. To namiji a cikin akabiru na rijalu, to in mutum zai fitar da ɓangaren ilimi, kowane harafi guda ɗaya zai fitar da dukkan mazhabobi a ciki. Ga abin da ake nufi, ga abin da ake nufi. Idan ko ba haka ba, to ai ba san abun ba. To kaga a iya wannan kawai, a iya wannan kawai, ka san yanda mutane suke magana su ne malamai, su ne shehanai a yanzu. Ka san ko ɗan firamare ba ka kai ba, ko ɗan firamare mutum bai kai ba, amma an rataya masa rigan girman kai, yana ganin shi ne a ala fauƙal fauƙu. Haka ake gani. Allah ya kiyaye. Wa kaifa la, ta yaya ba zan faɗi haka ba, وقد قال في حق هذا الكتاب المهيدي gashi ubangiji ya fada cikin hakkin wannan littafi wanda yake kewaye da komai ma faradna fi kitabin min shay'in ba wani abin da muka bari sai dai abin da muka sani ba ma faradna fi kitabin min shay'in wa qala ta'ala ubangiji ya ce yayi wannasu ya ku mutane ajakum burhanun min rabbikum dalili ya zo muku daga ubangiji wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske mabayyane fa man lazina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah ka gani wa tasimu bihi suka yi riko da shi fa sai da khuluhum fi rahmatin minhu ka gani akwai kari kenan eh anzalna ilaykum nuran nasu kenan burhanu anzalna ilaykum nuran burhanu kenan burhani da kai kaga bambancin burhani fahima fahamu shayke na fi da burhanu hatu burhanukum fahamu fahimta amma ilhamu shi kuma nurun ne kashafun kashafun rahmatullahi wa fadlihi ne rahmatullahi wa fadlihi kaga fasadkhuluhum fi rahmatin minhu kaga wa fadlin wa yahdim ilay siratal mustaqima to kaga in ka duba wannan domin yana gaba da fahamu to dama ana matakin qur'anin gabaki daya in ima nazala min qablu amma tanzilan yana sauka ne to fahimta haka yake zuwa fahimtan haka yake zuwa saboda zarfu ne wa mazrufihi dole haka zai tafi tunda qur'ani kan ayar riga an sabar tuntuni amma kun ci qur'ani fa shi ma sabar tuntuni yana sabar ne har an tashi kiyama wa qala ta'ala ubangiji ya ce ja'akum minallahi nurun min Allah nurun ya hakika ya zo muku da haske daga Allah wa kitabun mubinun da littafi mabayani ya hadi bi Allah man tabaridwanu Allah zai shirye da wanda yake bin ya hadi bi Allah wan Allah yana shiryarwa da shi shi wannan nurun din ko kitabun min Allah nurun wa kitabun mubinun yahdi bihi Allah kaga in ka dauki yanda mu muka sani kajaakum min Allah nurun annabi Muhammad wa kitabun kaga alkitabu wa sunnatun eh dama qur'ani da hadisi ne to yahdi bihi Allah da su Allah yake shiryarwa man tabarjuwanahu subulus salami duk wanda ya bi neman yardan sa to hanyar ta akwai kubuta wa kharju min azbimati ila nuri za fita da shi daga duhu zuwa haske bi izini daga izinin sa shine ubangiji wa hadim ila siratal mustaqima zai hau kan gwadabe shine siratal mustaqim manzo Allah wa qala ta'ala ubangiji ya ce wa nazzalna alayka alkitaba mun saukar maka da littafi tibyanan likulli shay'in shine zai bayani akan komai kaga wa nazzalna alayka mun saukar maka da littafi tibyanan likulli shay'in to wannan tibyanan wannan shine ma'anan tafsiru ai shine tawdihu tibyanan din kenan shine tafsiru shine tawdihu likulli shay'in wuhudan kuma shirye ne kaga wayannaka la tahdi wa rahmatun wa rahmani wa marsanaka illa rahmatan wa bushra kuma bushara ne lil muslimina ga muslimai wa qala ta'ala ubangiji ya ce وتفصيل كل شيء كغني تبيانا لكل شيء تفصيلا كل شيء شيما وني ساكي غامك وهدى ورحمه لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون كغا وتفصيل كل شيء كومي ان باير احنم من ذلك وكل شيء فصلناه تفصيلا kaga Allah yana cewa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin an fada ma wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai na tattare shi na turawa imam to waye imam shine manzo Allah ne kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa kullu shay'in fassalnahu tafsila wa hudan shirya ne wa rahmatan rahama ne liqaumin yu'minuna kaga can wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimina kaga ni nan kuma wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna akwai ci gaba akwai ci gaba liqaumin yu'minuna balin nasi bane ba kuma lil muslimina bane to wayannan abubuwan shine mafiya yawa in ba ka bi hanyar bayin Allah ba ba za ka iya samun tafsirin abun ba karo za ka yi ta yi karo za ka yi ta yi a kawo a zuba a taifa abarka Allah ya kiyaye wa kad balagana anna ali ibn abi talib daga sayyidina ali ibn abi talib labari ya zo mana radiyallahu ta'ala anhu qala yace zahiruhu zahirin sa'aniqun wa baninuhu aniqun shi qur'ani kenan la tafna ajaibuhu mamakin sa baya karewa wa la tanqadi garaibuhu abubuwan da za a zo da shi na bakunci za ka dinga ganin abu sabobi duk fa akan fahimta guda hudu ne fahamu ilhamu kashfu ilqa'u wannan dole da wayannan ne ake fahimta alqur'ani to shi kansa fahamu shine yake cewa waruya an ba'dihin wasu sun ce anna likulli ayatin min alqur'ani kowane aya na daga alqur'ani yana da sittuna alfahmu akwai fahimta 60 fahimta ana fahimta kowane aya na alqur'ani kowace aya ta alqur'ani ana fahimta ana samun fahimta 60 amma fa adana ne ba shine alal maqami ba to ka zo fasara ɗaya ne kuna janin jaka da kai da karatun ma a fahimta ɗayan kajaye ja ana janja to amma kuma ana rusa wa'inda suka tsallaka wannan kujeru ai mutum yana da hankali ya isa kaga irin kyautar da Allah ya yaushe dairu in mutum yana da hankali ina jin shi dairu sai da shekara kusan 30 yana marasa akan ilimin tafsiri na manci shekarun amma akwai lokacin da na san shekarun yana mumarasa ne akan ilimin tafsiri yayi shekara 30 na jin ko na takaita ko dai ya ne dai amma na san dai yayi taujihi akan tsayawa kan ilimin tafsiri. Amma abinda mutane suka kasa ganewa sho dairu ba shine ya fara zama akan kujeran ba sho murusanda ne sho murusanda shi ya zauna akan kujeran amma Fatiha wata guda yana fasaranta wannan dalilin da aka janye sho murusanda kenan saboda karatun ba kowa zai gane ina aka sa kai ba sai aka sa shau dahiru ya zoye mai kan wannan kujera amma shau marusan da ne farko a kan kujera to kaga wannan abun ya kamata ka duba kaga karatun shau dahiru in ya yi sauka biyu ko sauka uku in ya zaka ji ya shiga wa alqur'ani yadda Allah yadda yake so saboda Allah ya riga ya bashi yayi wannan aikin amma yawancin malaman wahabiya wannan kakaf duk wanda ya zo yi karatu sai tukka da warwara yake amma shi in ka dauki karatun sa na shekara 10 shekara 20 su wayin kura wanda majab mai akwai dan Hassan Kura wanda ya ja masa karatu duk wayannan in ka dauki karatun abinda ya fasaranta da abinda yanzu shau dairu ya fasaranta in ka duba zaka samu ƙari akai akan abun amma ba warware wani ba kuma an samu shekara 20 da wani abu zakanin amma in karatun in suratul hujr ko suratul zariyat ko suratul rahman ko mujadala in aka dauki karatun sadanna wani shekaran da wasu shekarun in aka zo aka gwada sai dai ka ji abin natan binatin wannan bai isa ba wannan ai su suka kawo kyauta na Allah bayan ƙasa kuma an amfana daban-daban da irin abin da Allah ya ba su kaga wa ma baqi min fahmihi ma fa aktsaru abin da yake bayan wannan yafiyawa kaga shine ilham kashfu ilqa'u shi kuma yana gaba da wannan fahimtar 60 din wala hadisu da hadisai wa qawalul ulama alwaridati da maganan malamai wanda yazo fi hadzal ma'ana kasiratun yazo a cikin wannan suna dewa wa ma ta'ammala ma aslamna da abinda aka lura da abinda ya wuce alim annahu la ajhalu babu ummati jahilci mimman zama anna sawaba mahsurun fi fahmi imam wahid min al-a'immatil mu'minina babu la ajhalu ba mafi jahilci mimman zama daga mutumin da ya riya anna sawaba a ce dacewa na wajen maliku ne kawai ko a wajen shafi ne kawai ko a wajen abu hanifa ne kawai ko a wajen dauda zahiri ne kawai pipa ne imamin wahid min ayyamatul mu'minin walamma alamna sallallahu alaihi wasallam bayan gashi manzo Allah ya sanar da mu annahu la halifatan ba'dahu ala ummati sallallahu alaihi wasallam illa kitabullahi wa sunnati babu abinda aka nuna mana wane ne zai zama yastakhlifu shine taraktum fikum saqalaini ko taraktum fikum isnaini duk yazo alkitabu wa sunnatu ko kuma alkitabu wa ahla baiti duk yazo Waragimna pita masuk bihima an kwadanta da mu mai riko da su wanda mina lana adamu dalali idan kuma muka yi riko da wayannan alkitabu wa sunatu to adamu dalal ba za mu bace ba za ta masakna bihima mun yi riko da su Allah ya samu qabala alayma ashabu sahabban manzo Allah su karba haka radwanallahi ta'ala alaihim badahu sun karbi wannan kaga wannan shi yasa yake cin mu da qur'ani da hadisi yawa in an ce mana qur'ani da hadisi ana zatan haka suke nufi amma gararin ya wuce haka haka su dauki mutane suka dora kamar yanda aka dauki mutane aka raba su da salatul fati kamar yanda aka dauki mutane aka kore su ga jikin bayin Allah salihai dan a ci kasuwan sai aka fara cewa ai suna da abin da yafi alqurani wannan yana daga cikin abubuwan da ya cutar da kuma gariya ne babu babu kuma har aka tsorata wallahi manyan kuma su ka ja suka shiru saboda sun san Allah yana nufin sai an fito da wannan zamani ne shine shine yayi banda a fadin Najeriya ai ba wanda ya yaki da shaudaru shi kadai ne Allah ya bashi wannan takobi kuma ga malaman birjik amma shi kadai ne Allah ya bashi wannan na fadan abubuwan da ya faru sai mutum ya tsamani a wata duniyar akai sahabai sun karba kullu iqbalin kowane irin karbuwa wa qabilu minhu sallallahu alaihi wasallama sun karba daga manzala ala halifatul lati allazi istakhlafu alaihim sun karbi halifancin da aka halafta musu وبايعوا له سين مبايعة بالسمع والطاعة سنجي سنبي وفو له ملتزموه سنجك أبن لي لزم تشيسو من عدم الخزلان نلش انتابروا وضيات دولا قنتروا وأمروه على سن أنهو ليسو وأمروا أنهو ليش على أنفسهم a kawunansu zahiran wa badinan duk abin da yake yazo daga manzo Allah ne ko daga alqurani to an sirke shi zahiri da badini wa sarafu lihimam daga nan ne sai suka juya cikin himma illa al-ijtihadi wajen ijtihadi wal istinbadi da istinbadi min al-kitabi was sunnati shiro abu daga cikin alqur'ani ko hadisi shiro abu daga cikin qur'ani ko hadisi wa sunnati lati ko haka ne wa sunnatu da sunna allazaini wa inna sunne guda biyu dinnan min alkitabi wa sunnati allazaini sunne guda biyu halifatun annabi sunne halifun Allah a bayan kasa فكان حليفة رسول الله سيزم حليفا من ذلك يجمع الصحابة ينتار صحابي إذا حصلت نازلة للنذر في حكمها إن أكذو شاي حكم شاي تنباع كي غاونا ويافر وني ماذا كتيه هكا صحاب من ذلك me za ku ce mutum ne ya mutu kaka ne ya mutu aka riskar da kakanni guda biyu wajen gadansa ya za ku ce maimakon ne ya tsare daya sai Zaidu sai ya ce shahitu rasulullah wata rana ina wajen manzo Allah na ga yayi wannan hukuncin shine nazila shine nazila me za ku ce idan kowane anmula in aka cire wa mutum anmula raƙumi uku ne da tinkiya daya wannan ma raƙumi uku ne da tinkiya daya wannan ma in aka cire ya kan haka raƙumi goma ne to me za ku ce tunda anmula anmula ne amma wannan kashi biyu ne me za ku ce ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce sayyidina Ali ya ce ga abin da ya ji a wajen manzo Allah duk wanda aka cire masa babban yatsa biyu hawa daya raƙumi biyar ne kaga nan raƙumi uku ne uku uku amma in wannan babban yatsa ɗaya ne aka cire to raƙumi biyar ne in aka cire shi gaba daya raƙumi goma ne tunda ai gwiwoyinsa ba biyu ne ba uku ba to irin wannan shine nazila sai an zauna sahabai sai su zauna sai ayi maganan yaya abin yake amma ba wai shi yasa sai na Umar yake cewa Allah kar ya kai shi lokacin da zai yi gama halifancinsa ba abubakar ba sayyidina Ali wa ciki ya ce Allah kar ya jarabce shi Ali ya riga shi mutuwa shi ne ma'ana saboda ga shi da iliminsa da yake da shi irin nasa abinda ya sani dama kuma ga abubuwan da ake ciki domin makamin ilimin sayyidina Ali bin Abi Talib bayan manzo Allah babu mai ilimin sayyidina Ali babu daga nan sai aka sa a cikin Banu Hashim abinda suka fahimta duk sauran ba wanda ya fahimta babu shine ai daga ciki shine magana ai Abdullahi bin Umar ai Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud ma Abdullahi bin Abbas ai daga nan ne ai Bahashim ne sayyidina Ali Bahashim ne an ce in an kasa ilimin sayyidina Ali goma to sabai ɗaya suka dauka haka ne to irin wa'annan to in aka zo ana magana kowanne a ɗauke shi a kujeransa a tsaida shi a nan fi kifayatun amma in ba haka aka yi ba to gaskiya da a samu kuskure fa'in asaru ala hukumiha idan suka bincika akan hukuncinsa fi kitabin a cikin Qur'ani suka samu shikenan sai ya hukunci waila in ba haka ba dalabu hamina sunnati to wannan dalabu hamina sunnati ne shine tibyana din shine hadisi shine tibyana shine hadisi saboda shi ai sunnan annabi yana fassaranta alqurani to wajen bayanin ashe sa yake ce tafsiru tawdihu bayanu ai duk mutaradifin kalima kalmomi ne mutaradifai an ce tafsiru haskakawa an aka ce tibyanu bayyanawa an aka ce tawdihu budawa duk dai duk abu dai ne to bude fahimtar qur'ani to anan ne hadisi kuma yake shiga saboda shi yasa malaman duniya an yi ittifaki ba wanda ya iya fassaran alqur'ani duk duniya sai annabi babu annabi Muhammadu shine kadai ya iya fassaran alqur'ani sai wanda kuma suka biyo bayansa su 17 ne a cikin sahaban wanda suka biyo bayan su sai na Ali ibn Abi Talib Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattabi sai na Usman Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud haka abadallan nan to wayannan sun shiga to su ne wanda malamin farko ma wanda ya fara yin tafsiri a Kufa Abdullah ibn Mas'ud to haka abubuwan su garaje ya sa sun kasa idrakin abu basu bi malaman ba to mafiya yawa shi ya sake samun tangardodi cikin lamari ta abun in ya kasance haka abin da ya kamata sai a koma kan sunnan manzo Allah fa'ilam yajiduhu idan aka duba a qur'ani babu aka duba a hadisi babu sai a koma ne babin ijtihadi daga mataki na uku kenan alkitabu wasunnatu wal ijma'u a ijma'i ne yake samu a ijtihadu ne yake samu ijma'u akwai ijma'i tun zamanin sahaba ya fada ba akwai ijma'i tun zamanin sahaba ijma'in kuma yana tashi da kan sayyidina Abubakar da Umaru aka ce a sai an hada da Abu Huraira da Ma'az bin Jabal sai an hada haka ya bada abin da ake nufi wasu kace a ba dole bane haka amma dai minista ta ji fatawa kaza kaza ne yi baka to abin da an dauke tsawon lokaci kama ana maganan ittifaki a zamanin Imam al-Haramain so wani ya tambaye shi to mun ji mun yadda al-kitabu wa sunnatu mun sani mun yadda al-kitabu wa sunnatu mun ji taraktum fikum shay'aini ko isnaini al-kitabu wa sunnatu mun bar muku littafi qur'ani da sunnan annabi ce mun yadda to ijma'in da ku samu a ina ku samu a qur'ani Imam al-Haramain ya shafa sai ce a kulle shi sai shiga daki sai ce a kulle shi kar a bude kofar sai in ya buga ya sai koma kan qur'ani dama hukunci kenan sai ya samu wa man yushaqiqu rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira sai buga kofa ya ce abudi ce da ga gurin da muka samu ijma'i a cikin al-qur'ani Allah ya yarda mu saboda haka da ana tafiya ne kawai akan an yadda da ijma'in da yazo amma lokacin da akai wannan amsara akai mara wannan tambaya Imam al-Haramain Allah ya saka masa alheri fa'ilam yajidu fiha ijtihadu sai ku ijtihadi wastanbidu minhuma ku istinbadi fayahadil Allah ta'ala man yasha'u sai Allah ya shirya da wanda ya so ila sawadi ya datar da shi bi fadalihi da fadalansa tunda la yajibu alayhi ta'ala bai zama wajibi ga Ubangiji ba an yi hadilar sawab ya shirya da mutum dole wala yastahiqu alayhi ahadun babu wanda ya cancanta nailu lihidayati samun shirya suma ini dalawa lan nasi sannan idan mutum ya yi dalayi a kan nasi kana inda ghaibun yana wajen wanda yake babu rajawai lai sai koma wajensa waraddun li ijtihadim sai a mai da ijtihadin su li adami jawaz li ijtihadi ma wujudun nasi sai a mai da tunda an samu dalayi a kan nasi to me yake faruwa kuma a sai a mai da babu ijtihadi bayan ga nasi dama ijtihadi yana samuwa ne in ba nasi istinbadi ana yin istinbadi amma ba ijtihadi istinbadi a ciro hukunci ne da siriri yayi rika to sai a ciro hukuncin anan sai a nuna ai gashi na a ce to ga gurin yadda abin yake na'am na okay waqad waqa zalika kaseeran wannan abu ya faru da yawa fi zamanin Umar radiyallahu anhu a zaman sayyidina Umar radiyallahu anhu minu daga ciki ma waqa fi huruji ila sham abin da ya faru daga fitowansa sayyidina Umar zuwa sham wazalika lamarin annahu lamma balaga sarga lokacin da yake wani guri ana ce masa sarga laqiyahu Abu Ubaidah bin Jarrah sai suka gamo da Abu Ubaidah bin Jarrah radiyallahu ta'ala anhu ma sahabi tare da sahabansa shima min umara ila jinadi wa zakaru sai suka ambata anna bi sham waba'an ai cikin sham annoba ta fito a garin wa mara ibn abbasin sai hore Abdullah ibn Abbasin ma a sahabi da sahabansa min umara ila jinadi daga cikin shugabannin rundunan wa zakaru sai suka ambata annabi sham a cikin sham wa ba'an akwai annoba wa mara ibn Abbasin radiyallahu ta'ala ane da ulul muhajirin alawalina sai umarci Abdullah ibn Abbasin kira almuhajirina na farko falama hadaru lokacin da suka zo istisharuhum sai ne mashawaransu faktalafu sai suka sabani faqada ba'du wasu suka ce harattu li amrin la tarji ai mun fito ne dan wani lamari ba za ka koma ba wa qala ba'du wasu suka ce baqiya ma aka baqiyatun nasi wasu su zauna tare da kai wa ashabu rasulullahi da sabon manzo Allah la tasabbihim ila hadhar wa ba karka dauke su ka kai su cikin wannan bala'in fa qala sai tafarraqu anni kowa ya koma ya bani wannan wajen shawaran kenan in suma kana amru ma ansar sai lamarin sai koma ya komo wajen ansar kazalika kama haka summa da almashihatul quraish sai kila shehanan quraishawa min almuhajiril fatih daga wanda muhajirai wanda aka yi fatu makka fattafu sai suka yi ittifaqi ala ruju'i radiyallahu ala ruju'i akan komawansu radiyallahu na ajmaina summa nada umara sai suka kira Umar radiyallahu anhu fi nasi a cikin mutane inni musbihun ala zahrin fa asbahu alayhi mu mun hau bayan taguwa kai ma ka hau fa kala Abu Baidata sai Abu Baidata yace wa sayyidina Umar afirarun min qadarillah zaka gudu ne daga kaddaran Allah faƙala umaru sai sayyidina umar ya ce lau ghayraka qalaha da ba kai ne ka faɗa ba lau ghayraka qalaha ya Abu Baidata da ba kai ne ka faɗa ba ya Abu Baidata da ka ga abin da zan yi ya ce to babu laifi na'am nafarun min qadarillahi ila qadarillahi zan gudu ne daga ƙudurar Allah in koma ƙudurar Allah wa kana yakrafu hilafu yana kin sabaninsa ara'aita law kant laka iblun yace bani labari law kana laka iblun law kanat laka iblun idan da kadarta kana da wutar kuma fa badatu wadiyan sai ta fada wani wadi lahu aduwatani akwai wanda shinge guda biyu idahuma mahbaba muhassaba, ɗayan yana da guri ne mai tsoro yabanya ko wala ukhra jadaba, ɗayan kuma guri ne ƙonanne ba komai a gurin. Alaysa in ra'aytal hasba ra'aytaha bi qadarillah, shin ba ka gani in ka ga mai yabanyan zaka kiwata ta da kudura Allah. Wai ra'aytal jadaba, idan ka gurin da yake bushe shi ra'aytaha bi qadarillah, ba zaka kiwata ta anan gurin mai da kudura Allah. Fa ja Abdurrahman ibn Auf, sai Abdurrahman ibn Auf yazo faka wa kana ga'ibun li babi hajati, shi kun bayana ya tafi wani lamarin sa ne. Faqala sayti inna indi mi haza ilman, aina da ilimi akan haka. Yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, rabgar da makina naji manzo Allah yana cewa idza samitum bihi bi ardin, idan kuka ji annoba a ƙasa fala taqdimu alaihi, kaga koma sai datar da makaga anan dai sayyidina Umar bai san maganan ba eh, amma Abdurrahman bin Auf shi ya zama alƙali eh, Abu Bayt bin Jarrah shi bai san abun ba eh, shi ma bai sani ba. Al muhajirun wal ansari wa ahl fatay du ayi mutun din aitare, yace waida waqadi ardin, idan annoba ya sauka a gari wa antum biha kuna ciki fala takhruju kirara minu, kar ku fita ku gudu. Qala ibn Abbas, sai Abdullahi dan Abbas yace fahimallahu Umaru, sai na Umar ya gode wa Allah saboda garaba gardama eh, sun man sarafa sai juya koma bansa eh, alhamdulillah zan tsaya na saboda amin zan da bira mutu amin. Ya Rasulullah, naam eh, wato shi fahimta na farko abin ne yadda yake, man hafizal qur'ana faka annama udrujat nubuwati bayna katafaihi illa annahu la yuha, wanda ya haddace alqur'ani to kuma an dauki annabta ne an cusa kirjin sa, bambancin sa da annabi ba mar wahi eh, bambancin sa da annabi ba mar wahi. To tunda aka samu wannan bambancin na amma an san cewa an bashi alheri eh, man utiya alqur'ana faqad utiya khairan katsira, an bashi alheri mai yawa. To ba karanta alqur'ani ba, fahimtan. To wannan fahimtan karatun saboda shi qur'ani akwai nazili akwai tanzili, ina ci nazili Qur'an da Allah ya saukar da manzo Allah shekara 24, tanzili har tashin kiyama ana saukarwa saboda abin yana zuwa ne gurgudan bukata sai Allah ya buda eh, wa man nazilu ila bi kadari ma'lumin majhulun indana ma'lumun indallah. Saboda haka a duk wani abu in yazo a yanzu in aka zo aka bude alqur'ani za ga kaga an riga an ba mu dama, saboda ya ce taraktum fikum saqalaini alkitabu wa sunnatu, ko alkitabu wa itrati duk abin yanda yazo to wannan sai zamo to yaya ake fahimtan ni dan dari gane fahimta na dan nasin qurani daban fahimtan dan izala daban fahimtan dan shi'a daban fahimtan mutazila daban fahimtan auniyawa daban fahimtan dahriyawa daban fahimtan haka to yaya haka me yasa ba za mu yi fahimta dai ba misali yanzu mu a dariƙance za mu gaya maka misali sai mu ce maka nafsu ta kasu kashi bakwai kuma Allah ya rantsuwa da nafsu saboda girmanta saboda ita ce hadari a cikin dan adam Allah ya ce wa shamsi wuduhaha nawa wal qamari idza tallaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama dahaha sai ce me wan nafsin wama sawaha kaga wan nafsin kaga jawabul qasmi shine nafsu alhamaha fujura wa taqaha sai kaga to kaga ni alhamaha fujura an yi mata ilhama na wajen kaifircinta wata gawa ko ak mata ilhama ta wajen taqawa ha kaga ni to zaka samu malaman tafsiri dubu ba su fahimci wannan ba amma mu saboda idon mu yana kan nan gurin saboda aikin damuwarmu ba rantsuwan ba me aka rantse din shi me kuma ake so a sanar da mutane an fahimta to idan aka koma sai mu ce ma a duniyance Allah ya nuna maka halataka hadisul gashiya misali hal ataka hadisul baka isa ka kareta ba famu ne saboda haka abinda ka fahimta wani ya fahimta baka isa ka ce na wane daidai kai naka ba daidai bane to me na kafirci ka kafirta wani in dai akwai adala ai wannan fahimta ne sahabbai da tabi'u tabi'ina suka yi ba a samu jayayya tsakani ba ga gurin da na fahimta ga abin da na tsaya ba halin ka kafirta wani dan fahimta ka fahimci abin da bai fahimta halata ka hadisul gashiya labarin gashiya mai lullubewa ta zo maka ya rasulullahi wujuhun mai zin khashi'a wasu fuska ranan za su zo masu tsoro amilatun nasiba saboda abin da suka aikata tasla naran haniya za su shiga wuta tuskanin ainin aniya da shayar da su ruwa irin na kwankwaɗin bala'i laysa lahum da'amun illa min dari'in ko sai ne kaga wannan laysa wa la yuni min ju kaga an gama da wannan ko sai ce wujuhun yawmazin naima sai in ka gane sai ka ga nuna maka auren Hausawa wannan ya fito ciki wujuhun yawmazin naima wasu fuskokin za su zo ne cikin nema ne lisa'iha radiya saboda an yarda da soyayya da ke tsakanin ma'auratan guda biyu domin ai ko aljanna za ka je ai aure za ka yi gida ne kuma aljanna ai ana kiran aljanna ai aljanna aka ce aljanna ai mata aljanna ake nufi shiga gida ba mata me aka yi ai ba yi ba eh ka gani wujuhun yawmazin na'ima lisa ayyuha radiya ai aurantan ka aureta ne dan an yadda fi jannatin aliya shine gidan aljanna la tasma'u fiha lagiya ba wanda zai karba suka a kan juna la tasma'u fiha lagiya fiha ainun jariya hawaye mata shi yasa mace in ka aure mata idan ana ayurida auren da ita an aure da ita zaka ga tana hawaye sai malamai suka ce to wannan hawayen zaka yi abu biyu ne in ba ta so za a je hawayen da dumi in tana so kukan so ne to hawayen sanyi ne daga latus mufiya la yafi an jare fiya sururun marfu'a gada irin gadajin mu na wanda za su an hau gado wa kawabun mawdu'a kofuna ne a cikin ɗakin ba ma shanti din ake da shi ba amma Allah ya faɗe su wa kawabun mawdu'a tun wannan marikum masfufa namarikum masfufa wannan gadaje a gadan akwai waɗansu matasai wasu shida ake sawa wasu takwas amma biyu ake kwanciya kai wa namarikum masfufa wa zarabin mabsusa shimfinan daki har shi sai da Allah ya yi magana to in ka duba sai ga duk aurenmu an yi anuna haka wani leda ne wani kafin ne wani wannan ne duk Allah sai da ya faɗa za ka iya cirewa ka ce ba haka ba ne kuma aljanna ce haka ne to wannan shi ne fahimu to sai ilhamu shi kuma ilhamu ba fahimu ba ne fauƙahu yana sama da ilhamu sannan ilhamu da kashfu shi ma da ilhamu da kashfu suna sama da fahimu ilqau yana sama da fahimu duka to shi fahimun shi kansa ya wasu sun ce ya rabu gida 60,000 shi kansa fahimu to ballewansa ilhamu ballewansa kashfu ballewansa ilqau to kaji amin Allah alfasir amin amin Allah alfasir Fatiha sat fati Allahu salla Juan alhamdulillah Fatiha amin amin